on beats.
Kika kai kai.
Kika kai kai.
I'm make it ta ta.
I'm make it ta ta.
Go mazafa fa.
Go mazafa fa.
Where are dasa ta? So ya na manta gidan su cha cha cha. Maliya kaki goya ta. Sanda aiki.
Sanda aiki.
Jiji ya sarkin yaji.
Eh sarkin yaji.
Organin zinzin.
Organin zinzin.
Bile zinzin.
Bile zinzin.
Shiga din din din.
Shiga din din.
Daga chanta di zan zan zan.
Next time.
Jiji ya tashi. Jiji ya kwanta. Tashi, Gigi ya kwanta, kwanta mana, Gigi ya kwanta mana, kwanta mana, kaka jinacha Gigi ya kwanta mana, kwanta mana, Gigi ya kwanta mana, kwanta mana, kaka jinacha Gigi ya kwanta mana.
Akibishi chicken daki, duda bin na kwai dadi. Akibishi chicken daki, duda bin na kwai dadi. Akibishi chicken daki.
Tamai dani fanfula, Jamila Mandula, Kede binita anyan dodoa, Dakin zama gurgua, Jijia ya shigarijia, Karim, ya kolombezi makashida sawo, Anya kwenchu makanki da bayan kishike hantina. Mubi ibada we bad, wakanga beji we take it like that. Wanda be ya taba kuche mishi ya bag. We go fi carry your baby for wanna back.
Gigi ya tashi, Gigi ya kwanta. Ya tashi, Gigi ya kwanta. Kwanta mana, Gigi ya kwanta mana. Kwanta mana, kaka jinacha Gigi ya kwanta mana. Kwanta mana, Gigi ya kwanta mana.
Akibishi chicken daki, duda bin na kwai dadi. Akibishi chicken daki, duda bin na kwai dadi. Akibishi chicken daki, duda bin na kwai dadi. Akibishi chicken daki, duda bin na kwai dadi.
Jiji ya tashi, jiji ya kwanta. Ya tashi, jiji ya kwanta. Kwanta mana, jiji ya kwanta mana.
Download exclusively from expressghonline.com.